Sorry, Mo. I got one. أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأغواسي قلوب الأقدائب فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتثبيت واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأعزاء أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله من زما موسى مكوانكي وند موسى مدام الله سعني كراتوبة saboda rasuwa da aka mana muna roƙon fatiha daya kullu wallahi shaidan salati fati 10 Allah ya naura wa al'umman manzo Allah gabaki daya duk wanda ya ji wannan mun yi shi wa al'umma ne Allah ya karba saboda jinkirin da muka yi to al'umma annabi gabaki daya Allah ya sa musu albarkan sayyidina rasulullah muna zama na 262 a yau mun shiga mun yi magana na makamin al ma'ana al muqawwalina maratib na manzo Allah na sanin manzo Allah akwai masu makamin kaulu akwai masu makamin ibada akwai masu makamin akhlaq akwai masu makamin ahwalu wannan su ne muka raba muka yi magana a kansu masu makamin aqwalu na rasulullahi aljanna ita ce sidratul muntahansu su shiga aljanna shine malaman zawahiru kenan makamin ubadu su kuma yusni alaihim rabbu ubangiji zai musu yabo ranar tashin kiyama su ma yan aljanna ne duka amma akwai ƙari wannan a ranar tashin kiyama za a tallan su su ne ubadu masu aiki akwai kuma mukamin arifai to wannan shi ne gaya yana daga cikin gaya na cikin arifci arifai su kuma suna magana ne akan ahlaqu rasulullahi gaya mashiga kenan wanda shiga wato tudun mutsira su ne ake kira makamin jonuwa da yanayin tsarin tafiyar annabawa أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكوي ما مقام أحوال رسول الله سوني سكا سامن تمكيني da subuti na samun tajallin Ubangiji cikin hadaran Kudusiya. Allah kai mana. To yanzu mun yi fasaran kaga alaika ne, bika laka minka alaika, bika laka minka alaika, salatin da ya dauko kenan. To alaika akan sa ne ake magana. To sai ya ce wa alaika, bika minka ilaika, wa alaika shine inayatu Ubangiji, yanda Allah yake lura da manzon Allah. Inaya, yanda Allah yake lura da manzon Allah. Kaga inna Allah wa malaikata yusalluna, inaya ce na kula, wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Kaga inaya ce na Ubangiji madaukakin sarki ya farlantawa kansa, ya farlantawa kansa, duk wani dan adam shi zai ciyar da shi. Wa iza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul assalamu alaykum kataba rabbukum ala nafsihi kana rahma. Kaga wannan imkani ne, tamkini ne, tamkini ne. To kuma daga wannan sai kaga Allah yana cewa mayu badil qawlu ladayya, ba sa canzawa. To duk wannan kataba rabbukum ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, duk wannan shiddatul itna'i ne, yanda yanayin damuwa ne da mazala, yanda Allah ya damu da halitta. Qawlu wasallim alayhi, ka gane, bika minka alaika wa alaika, bika minka, bika minka laka wa alaika. To wasallim alaihi, kai salati wa manzalla salaman tamman aman shamilan, salama tami mai gamewa shamili, wa ma'ana salamu hahuna, abinda ake nufi da yin salati sallama wa manzalla huwal amanu minallahi ta'ala li habibi, shine Allah ya amince da manzalla. Amanun Allah ya dauke wa manzalla duk wani abin da zai tsorata da annabi, Allah ya dauke masa. Min kulli ma yujibu tashwish, duk wani abin da zai samu watsi au tanqisin ko na ƙasa, au na tanqisin ko koma au na ƙasan ko tawiyewa, fil hazil ajili awajili, cikin wani rabo na duniya ko na lahira. An tsare manzo Allah. Qawlu salamun kin tamman, yani muhidan bi jami'il umuri, an kewaye komi, muhidan li jami'i bi jami'il umuri, an kewaye dukkan al'amari, la yaqa'u lahu tashwishun, babu wani tashwishi da zai taba annabi, wala tanqisin ko naqasa, fi jami'il umuri, cikin dukkan lamari. Shine a tamman, abin cikakke ke, kamar a cika kwalban nan da ruwa, ba ƙari, ba yanda zai ƙaru, ayar ba za ka buɗe kwalban ba balle ƙaru, iya yadda yake ne a cike yake. Don haka manzo Allah ya sha ka cika, babu abin da za ka ƙara annabi ta ko ina. Wa qulu aman shamilan ma'rufatin, aman shamilan, shamilu da am ma'rufun, litafni ni fil ibarati, saboda fannantuwa cikin ibarorin duk ana kiran su shamilan, shi ma abin da ya tare, in aka ce aman ya tare, shamilan shi ma ya tare. Qawluhu da ya faɗa li anwa'i kamalati qudsika, da nau'in kamalati, kamalan qudsika, tsarkakanka, yani annahu zikira hahuna an ambace shi anan umuman salami wato gamewan sallama wa shumulihi da tattarewansa li'annahu shamilun domin shi ya zama shamilun madaukaki ne li jami'i kamalatul qudus saboda kamala na qudusi wa huwa wuruduhu min Allah shine zuwan abin daga Allah min hadarati zatihi daga hadaran zatin ubangiji kaga shamilul li jami'i kamalatul qudusi ya tattare ga dukkan kamala na tsarkaka shine wuruduhu min Allah yadda abin zai zo daga Allah min hadarati zatihi daga hadaran ubangiji fa inna ha ita mustamilatun ala jami'i wujuhin qudusi ta tattare akan dukkan fuska na tsarkaka qawlu da'imina mutassilina da'iman mutassilina mai saduwa a tambihu fadakara wa ahahuna anan lissalati wa salami da'imina ayi salati ya sallama ya zamo tutur ta tabbata wa qawlu mutassilina yana mai saduwa rafa lima yuhamu an dauke abinda zai gigitar fiddawani a cikin dawama an ya ala marratan a ce wata rana yayi wai kada uhura wannan lokaci kuma bai yi ba ba haka kuma ya wudu laddawani sannan ya dawo kan dawama haka fa haza dawamun in aka samu abu mustamirri babu inkidai to ya zamo dawami kenan kuma dafa alaihi bi ittisali sai ke kuma muttasilina kaga ittisali bayan wallahi faragu zalika ba yanda zai karkade wannan hatta lahazatan wahidatan ko da lahaza so daya fi hazal ittisali cikin wannan saduwa li'annahu muttasilun ba'dahu bi ba'din domin ya shashi ya hadu shashinsa da shashi kauluhu yace ala khalilika wa habibika khalili bajidadi wa habibi masoyi min khalikika daga cikin halittanka kauluhu da yace al halilu me ake nufi da al halilu wal habibu me ake nufi da ahbibu ya hatamulu ha huna adaful bayan ya yana nuna adafi ne na bayani wal muradafa kuma kalma ce muradafa yakunul habibu amma bambancin habibu yakunul habibu wal halilu halilu yana zama shine habibu kaga Sheikh Ibrahim yana cewa halilun habibun tamma ma anna wa suratan habibun halilun in aka ce imka habibu halilu to tamma ma'anan ya cika ma'ana wa suratan kuma surata cika to can sai kaga yanda ake canzawa kuma akwai mugayar akwai bambancin tsakanin habibu da halilu shine malaman tafsiri kamar imam mai ashfa yace shi halilu sai ya tambaya Allah yake ba shi amma shi habibu shi ba sai ya tambaya ba bambancin su kenan bambancin halilu sai ya ce sai ya roki Allah wala tukhzini yawma tub'asuna yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salimin ka gani wala tuhzini sai Allah shi halilu kenan kujera amma habibu sai ka ji Allah ya ce laqad inna fatana laka fata mubina la ghafiran laka Allahu ma taqaddama shi ba sai ya tambaya ba za a bashi shi kuma halilu sai ya tambaya a bashi to wannan bambancin halilu da habibu kenan wata milu magayarati akwai mugayara wa yin kulna ibn mugayarati hauna idan mun ce akwai mugayara anan fal murad bil halili abinda ake nufi da halili allazi yahtassu bi asrarihi Allah yake bance shi da wasu irin asrarai yusrahu bi asrarihi an yasare masa da sirrori an jami khaliqihi da dukkan halittarsa fala yurfa asraruhu ghayruhu min al khaliqi ba wanda ya san abin da kake bance shi da shi na daga sirrinsa daga cikin halitta amma wal habibu shi ko habibu huwa allazi yakassuruhu fil banin nasi shi kuma sirrin da aka yi ya fi na halilu yawa fi banin nasi kaga falaysa indahu fil khaliqi habibu yu'adiluhu babu wani in aka kira mutum da habibu da halilu to habibu yana falaysa indahu fil khaliqi Allah ba shi da wani a cikin halitta habiban wani masoyi yu'adiluhu wanda zai daidai da shi babu shi fadalan an yakun ahabba ilayhi minhu balle a ce ya fi son ga mace ga manzala ga annabi Ibrahim to inda Allah yake son manzala ya sha bamban ne inda Allah yake son annabi Ibrahim halilu to kaga halilun habibun kenan halilun habibun kenan saboda shi ai habibu Allah ai matsayin hubbu goma ne hubbu goma wanda aka ce maka habibu 22 ne maratib ne magana ne magana yake to manansa shi kadai Allah yake so kowa in ana san shi to ya biyo bayan habibu ne kowa in Allah yana san shi ya biyo bayan habibu ne qawlu adada ma fi ilmika alqadimi adadin abin da ke cikin iliminka alqadimi ma'ana salli alayhi ya rabbi Allah kai salati wa mazalla wa sallim kai sallama alayhi ga mazalla adada ma fi ilmika alqadimi adadin abin da ke cikin iliminka tuntuni fa ina ihadatul ilmi to kuma a kewaye ilimin ubangiji la gayata laha bai da iyaka faka zalika saboda ka salli alaihi ya rabbi ubangiji kai salati salatan salati mutaaddidatun wanda take da yawa ala adadi ma hada bi ilmul ilahi gurgurdan abinda ilmul ilahi yake waye nawa ne bawo salli alaika ya rabbi adada ma fi ilmika alqadimi وقوله وأميني فضلك دا غني وفضلك معناه صل عليه يا رب الله كي صلاته من زال وسلم عليه كي سلم عدد ما هذا به علمك القديم غرغدا أبن علمك يكيوي وعلى عدد ما مسه فضلك العظيم دا غرغدا كما أبن دا كتبه fadalanka tataba mai girma wal murad bihi abinda ake nufi jami'al alami dukkan alam tunda ba abinda fadalullahi bai taba shi ba min awali ila akhiri daga farkon sa zuwa karshen sa har kiyashi wajawahiru wa araduhu ko jawharin sa ko araduhu abuwan da ke bijirowa فإن جميع وجود وجودي دكان wannan kasantuwa bi fadalillah da fadalan Allah ne wa amara yayi masa maradi na baqahu wanzan sanin fadlihi daga fadalansa subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya daukaka ma hunaka ila mahab fadlihi da abinda kenan zuwa tsantsan fadalansa qawlu fadansa wa tub anna ubangiji ka karba tuban bi mahab fadlika alkarimi da tsantsan fadalanka alkarimi mai girma suma rajal musalli sai mai salati ne dawo da baya fi talabin niyabati fi salati lahi Allah kai salatin mu ba za mu iya ba kai mana salatin kai salati wa manzo Allah irin salatin da ya cancanta kai masa a haƙinka amma da sunan mu mu ba za mu iya wannan ba wanda suka san annabi Muhammadu ba saboda ba a iya ba wa manzo Allah haƙƙi a bangaren salati ba ya yiwuwa saboda ba a sani ba ya ce sai a roƙi Allah ya yi salatin a madadin mu ma'ana kai mana godiya shine walau annahum izalamu anfusahum ja'uka idan muka zo nan gurin sai mu ce Allah ba za mu iya fadawa manzo Allah daga mu sai shi ba amma mun fada mun baka amanan kanmu kai kai shine fa abu kuma shine sirrin addinin sai kokoluwa ta kai tukunna zaka idraki ko malaman kan su nuna maka ga yadda ake yi amma baka ba sai ka fadi sai ka ce a kai a barka da Allah kawai zaka tuba shikenan sai a barka eh ku ta fama to anan rajal musallifi talab niyabati fi salati alayhi mai misalatin ya nemi addawo talabun niyabati manzo Allah Allah yayi niyaba fi salati alayhi cikin salati wa manzo Allah inna Allah ta'ala domin Allah kallafa al-ibadi bi salati ala habibi Allah ya kallafa dukkan bawaye salati wa annabi dukkan bawa wajibi ne kai salati ko ɗaya ne ɗaya wajibi ne shine malaman duniya suka ce dole kai salati ɗaya wa annabi Muhammadu sauran kuma ganin damanka ne in ka gada ma ka ƙara in ka gada ma kar ka ƙara amma kai salati ɗaya to wannan taklifin da Allah ya dora ya za a yi mu biya dan ba mu iya salatin ba kau shine fi qauli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima has talabtana ubangiji kane ma a guri ma ya rabbi bi salati alayhi kane mun yi salati wa annabi fa nub anna anta fi zalika ubangiji kai mana niyaba tunda ba za mu iya ba kai mana niyaba cikin salatin sai Allah ya ce fi zaliko salli alayka bi nafsika salli alayhi ubangiji kai masa salati bi nafsika da zatinka niyabatan anna dan salatin ta sadu da manzala mu kuma ya zamo mun cika hakkin annabin kama tu salli alayhi bi nafsika li nafsika kamar yadda kake salati wa annabin bi nafsika da kanka li nafsika da kanka kai mana haka kaga salatin niyaba kenan wannan shine sirrin asalin salati ba cin goro ba sirrin asalin salati kenan wa kadhalika salami haka nan ma a cikin sallama aidan kas salati alai wannan kamar Allah ya cika in Allah ka nema hakan a wajensa to ai da wanda yayi salati ya to misali kaga yanda mutum zai gane inna Allah wa malaikatahu yusalluna alai ala nabi Allah da malaikunsa suna salati wa manzo Allah yayi wa ladina amun ya ku wanda ku imani sallu alai magana uku ne Allah yusalli wal malaikatu yusalluna salatin Allah daban ne salatin mala'iku kuma daban ne. To ya wallazina amanu sallu kaga su ma daban ne. Domin salatin da mala'iku suke yi wa annabi Muhammadu idan an rubuta a salatinka za a baka girman dutsen Uhud ne. Misali a ce ladan salatinka goma da kake yi, misali a ce za yi maka salati goma, a kadarta za a baka lada goma, amma kaman gidaje goma, gida goma, misali wallahi masallala. To salatin mala'ika daya ana ninka shi ne kaman dutsen Uhud goma, dutsen Uhud kuma yana nan har tatal tatassara ne girmansa da tsayinsa, tsayinsa bai da tsayi a sama amma kwantacce ne a ƙasa, ya kai ƙasa ta bakwai. Yayi daidai da salatinka daya. To in an baka goma, to su na mala'iku ana ba su salatin daya, ana ba da wannan dutsen Uhud kaman guda ɗari ne. Kaga akwai bambanci ma tsakaninmu da su a salati. Allah kai mana dan annabi. Wama nal mahdhu fadlikal karim, ma nan mahdhu fadlikal karim, tsantsan fadalanka mai girma, mahdhu al fadli tsantsan fadala, annahu yuradu min Allah, abinda ake nufi daga Allah, bila sababin yasbiquhu, babu wani abu na sababi wanda zai riga kauluhu, da yace salatuka allati sallaita alaihi, salatin kannan wanda kai salatin wa annabi, ma'anahu salli alaihi ya rabbi minna, Allah kai masa salati minna daga gare mu, fi salatin allati sa'alnaka, cikin salatin nan da muka roke ka, fi niyabati anna fiha, kai mana a madadin salatin. Salli alaihi talka salati, Allah kai masa wannan salati, allati sallaita biha alaihi, wanda kai salati biha da ita alaihi a kansa, bi nafsika li nafsika, da kanka cikin kanka, fasalli alaihi, ubangiji kai salati wa annabi, bi misali talka salati, da misalin irin wannan salati, niyabatan anna kai a madadin mu. Ba za mu iya ba kenan. Kaga mataki biyu ne. Dama duk salati ba abin da za ka iya. Duk salati ba abin da za ka iya. To wannan mataki na biyu na salatin ya sha bamban da matakin farko. Wancan inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu, an kira mutane karafka ne ku yi salati wa manzo Allah, ka shiga matakin mumini. Kai salati wa manzo Allah, ka shiga matakin mumini. Amma ka gane Allah ba dama an kace Allah Allahumma salli, haka za ka ce Allah kai salati wa manzo Allah, Allahumma salli ala Muhammadin, haka za ka ce Allah kai salati wa manzo Allah, yawa Allah kai. To in aka zo sai ka ce ubangiji tun da ka umarce mu mu yi salati wa manzo Allah, to Allah ba za mu iya ba, ka yi salatin a madadin mu da sunan mu muka yi. To kaga wannan shi kuma yana gaba da wancan salatin. An gane? Na'am. Qauluhu fi mihrabi qudsika, cikin mihrabin nan na tsarkakanka, ma'anahu ma'anarsa salli alayhi ya rab, ubangiji kai salati a gare shi, wahu fi mihrabi qudsika, yana cikin mihrabi tsarkinka, bilabudin anka baya nesa da kai, wa mihrabi qudsika, shi mihrabin tsarkakanka hiya hadaratu shine hadaransa ahmadiyya ka gani go hadaran ahmadiyya shine mihrab qudsihi a lokacin annan ne ake fitar da shi a cikin huwiyya na rabu allati hamudu fiha rabbuhu gurin da manzo Allah yake godiya wa ubangijinsa subhanahu wataala ya tsarkaka ya daukaka wahu mihrabul qudusi duk wani ibada da ka gani a duniya duk wani ibada ko a duniya ko a malaula ala ko a lahira ko a aljanna ko a ina ko a ina ko a ina to manzo Allah shi fara yin tutukuna kowa ya gani ya koya har jibrilu shine mihrabul qudusi har jibrilu ya kalla ne a jikin annabi ya koya shine wa in kana lirrahmani waladun fa ana awwal abidin shine manzo Allah shine farkon abdu farkon mai bauta saboda haka kowa ya dauki bautan ne daga jikin manzo Allah to shine wannan mihrab qudusika a lokacin manzo Allah ba samu ba shi da ba wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a iya gane shi waye shi a gurin ba a gane shi saboda a lokacin yana cikin mihrab qudusi shine hadaratihi al-ahmadiyya allati yahmudu bi kaga yahmudu fiha rabbuhu yana godiya wa ubangiji shi yasa ina aka ce godiya malamin su ba shi ce me godiya menene godiya in an ce godiya kawai to godiya ma'anarsa Annabi Muhammad saboda kaga shine waye kashi ka madahan shi Ibrahim yake fada ya ishe ka yabo zatin manzo Allah ya ishe ka yabo wasfatu sifar manzo Allah ya ishe ka yabo sai ci kai ka gane Muhammadu shi Muhammadun nan fi'ilul hamdi shi fi'ilu ne aiki ne na hamdu min hamdi ahmadin daga godiyan ya zamo ahmadu wannan shine in an ce maka waye ahmadu waye Muhammadu to Muhammadu godiya ne to kuma annabi Muhammad ake ne shi yasa ka ce uizuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi summa samihi Muhammadan mahaifiyarsa abinda ta fara gani kenan kice ina neman tsarin kice allakana ma sayyidatuna Aminatu kice ina neman tsarin sa uizu bil wahidi kaga wannan ya nuna maka kadaitan Allah uizu bil wahidi muna neman tsarin manzon Allah da Allah daya kaga ni Allah daya haka tace min sharri kulli hasidin daga sharrin dukkan wani mai hasada summa samihi Muhammadan ki ambace shi da Muhammadu kai ne zaka gane izala suna da aiki a gaban su kenan saboda girman falo ne suke taka manzo Allah yana suka ga dama girman falo ne ba da sun yi girma na hankali to da za su nan kiyaye kalmomin da yake fita kan harshen su akan manzon Allah. Kaga uizuhu bil wahidi, sannan in sun ce iyaye manzon Allah kafirai ne, sai a ce to ga wani ma'arifa na biyu. Abu Talibin lokacin da Abu Rahat al-Ashrafi yazo ya kama, yazo ya rusa ɗakin Kaaba, da yazo rusa ɗakin Kaaba ya kwashe masa dabbobinsa, sai yazo ya bi shi, ya bi dabbobin ai, da ya bi sai Abu Rahat ya ce masa, ka san abin da ya kawo ni garinku? Sai ce, ya ce, ni na zo rusa ɗakin nan ne wanda kuke ma bauta, na zo rusa wannan ɗakin ne yadda kuke mar bauta. Sai ce, ni dabbobi na na biyu a bani kayana, amma inna baitan lahu rabban yahanihi, yanda na biyo dabbobi na, to Ubangiji ma shi ma ya damu da ɗakin zai bi kayansa. Innal baita lahu rabban, ɗakin yana da Ubangiji, yahmi zai kiyaye shi. Me ya nuna? Ya san Allah ɗaya ne, ya san Allah ɗaya ne. Innal baita lahu rabban yahmihi, kamar yadda na biyo dabbobi na, to an Allah ya damu shi ma zai bi hakkin ɗakinsa. Sannan abu a sunnan manzo Allah, sai da Abdulmuttalibi sai da ya kawo abubuwa guda goma wanda duk sunnan annabi sai da suka bi kai daga ciki. Wannan shafa lallan nan na gemu Abdulmuttalibi ne ya fara, lalle a gemu Abdulmuttalibi ne ya fara, kuma ya zama sunnan annabi. Sannan idan mutum an kashe shi, in an kashe mutum, mutum a ce misali wajen yara ya afanshi mutum ɗaya raƙumai ɗari, wannan addinin musulunci ne tabbatar, addinin musulunci ne tabbatar da abin da Abdulmuttalibi ya yi a kan mahaifin Abdullahi, abubuwa guda goma. In mutum yana da Muhammadu Rida zai gansu gabaki ɗaya, bai annabi Muhammadu ne, Abdulmuttalibi ne fara, ya arnanci ne a kiyaye. Mutum ya ji ya kiyaye, to kaga lokacin da ya zo da shi ɗakin Kaaba, aka ce masa ya zo da manzo Allah ɗakin Kaaba, aka ce to ya kai ka sa masa suna Muhammadu bayan ba wani mai sunan gabaki ɗaya cikin zuriyanku? Sai ce, samaituhu Muhammadan li hamuduhu ahli samawati wal ardi, na kira shi da Muhammadu ne saboda halittan samai da ƙasa su gode masa. Ba cika ba? Wallahi ƴan izala suna tuntuɓe a kan annabi, ba ɗan ƙanƙani ba, kuma ba su san shi ba, kuma ba su yadda ba su san shi ba. Ba su san shi ba, ba su yadda ba su san shi ba. Sai mutum ya gama nisansa, sai wai yanzu ne an yarda da a yi tawassuli da manzo Allah. Wannan anya iyayenmu ba su gama mana aiki ba, ba su nuna mana ainihin abin da ya cancanta ba. Kwanan nan nake ganin Daurawa ya yarda za a iya yin tawassuli da manzo Allah, amma fa an yadda ayi ayi tausali da manzon Allah amma dama abin da yasa ba a so saboda kar a ci gaba da yin tausali wasu ne da wasu ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tausali da wasu wa bi haqqin mumsha Allah na tausali da haqqin al-mumsha masu tafiya zuwa ga ibadanka masu tafiya ba annabawa ba an yi tawassuli da annabawa an yi tawassuli da masu tafiya kai Allah ya kai ka samu zauna lafiya amma an yanke daji mai yawa dan a ci mutuncin annabi amma ba za su yi ba sai dai Allah kuma duk zai gara mu eh dan duk wannan bala'o'i ne suke faruwa taba annabin ne domin ba wani abin da ya kai annabin a wajen sa babu babu in kuma da su taba shi da rayuwar duniya gaba daya shirme ne annabin dai shi ake kallo shi ake kallo Allah ta mace qawlu huwiyatu unsika kaga huwannan huwiya na unsika ma'ana hu haisu yi kurahu fi bisa unsi ta gurin da ya karahu fi bisa unsi bika yake ki cikin bisa unsi bika haisu anta huwa wa huwa anta ta gurin da anta huwa kai ne shi wa huwa anta shine huwiya din ba a raba Allah da annabi Muhammadu ba a raba shi eh ba a raba Allah da annabi Muhammadu ba zai yi bane kawai kuma in ka ce ka ce ƙarya ne huya na unsu shine kawai karamin misali ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah sai ka ce dole kuma in ka shiga masallaci sai ya ce baka shirka ba amma in ka shiga masallaci ka kira sunan wani suna bin shirka amma ka shiga wannan masajida fala tad'u ma Allahu ahada amma in ka shiga masallaci ka kira wani ka shirka amma ka kira manzo Allah baka shirka ba huwiya ne sannan abinda da zaka saki ganewa gune lil islam ya ala hansi shahadatu an la ilaha illallah wa shahada anna muhammadar rasulullah kaga bune lil islam ala khamsin daga bakin manzo Allah abin da ya ci kenan shahadatu an la ilaha illallah sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah dai kenan sai ka ce wa shahadu anna muhammadar rasulullah in za ka raba Allah da annabi to biyu kenan wa shahada anna muhammadar rasulullah sai a ce iqamin salati ita'i zakati sawmu ramadana hajjal baiti zai baka shida ne dolen ka shida zai baka amma sai a ce shahadatu an la ilaha illallah sai a ce wa anna muhammadar rasulullah bayan Allah ya annabi muhammadu sunan shi mutum to amma shahadatu an la ilaha illallah kaga ɗaya ne wannan Muhammadu Rasulullah sai ce maka biyu din sai ce maka ɗaya ne haka kuma Allah ya gaya maka hadaratul huwiyya ne huwiyya ne in kuma ka ce a karaba a raba a ga ta inda abin zai kasance ba zai rabu ba to saboda haka kullum duk gurin da Allah yake annabi Muhammadu shi duk gurin da Allah in dai Allah ne yake gurin in Allah ya dana a gurin shi yasa suka yi kokari suka makala shi a sama saboda shi ne zai fi sauki eh kaga ai tunanin so saboda jiji cewa wai sal wai dan me in mutun yana addu'a in ya san ba a san ba yake ba me yasa yake yin haka kofar hijaba ne kibla ce ta ijaba, kibla ta ce ijaba. To in haka ne, to in mutum ya zo yana sallah, ai Allah yana gabansa ne, wa fi qubalatika Allah, haka hadisin ya zo. In ka zo kana sallah, gabanka Allah ne. To shi kuma me yasa kake kallon nan? Ya sauko kenan? Kaji wani irin rikici. Kuma in kai sujada, ya ce wasjudu wa qatari, kai sai da ka matso kusa da ni. To ina? To a dungure da a sama ya kamata ka neme shi. Gashi to shine anan sai ka duba abinda yake qurbul musafati qurbul ansabi qurbul nasbi, akwai bambanci ba iri ne bane. Kuma kowanne sai ka san larabcin ka gane yaya abin yake. In baka sani ba sunan wani anguwa ka buga, eh Allah yake salla alayhi fi hadhal bisali, kai salati wa manzo Allah a wannan shimfidan, eh ya rasulullah. Qawlu wa ala ali, da ya fada wa ala ali ma'anahu talabul muslimin Allah, Allah ya nemi mai salati daga Allah, talabul muslim mai salati ya nemi min Allah a wajen Allah, an yusalli ala ali rasulihi, yi salati wa ali rasulihi. Ko wa talabul muslimi aidan, mai salatin ya nema as-salatu minallahi ala sahabati rasuli, Allah kai salati wa sahaban annabi wa nabi da annabin. Wa sallim alayhi, kai sallama a gare su, yani ala alin ga alai wasahaba da sahabai. Wasallam kai wassalamu huna, shi sallama anan huwal amanu minallahi, ba da su ne cikin aminci wajen Allah, yani kama warad min kal aman, kama yanda Allah ka turo manzon Allah amana aminci, to ka turo ali bait rasulullahi, ka turo ali sahabban manzo Allah, eh ala habibika sallallahu, fa awrad al amana minka, Allah ka turo wannan amincin daga gare ka ala ali wa sahabati, da alai da sahabban manzo Allah. Jama'a ku lura da wani abu, kun ga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallim, ku gane Allah ka salati wa manzo Allah wa alihi wa sahbi wa sallim. In aka ce alihi alai manzo Allah, in aka ce sabu sabon manzo Allah, to sabon manzo Allah an san adadin su ba za su karu ba, su 124 ne, ba karuwa a kansu. Amma alufa biliyan nawa ne? Gashi alun nan ya zo gida gida, an ce su ne Qurayshawa, an ce su ne Banu Hashim, an ce su ne Galibu, su ne wane, su ne Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Jafaru, Ali Abbas, su ne alayen manza. Wannan duk salati da ya fada kai, duk wa'innan sharifai din gaba ɗaya suna ciki daga lokacin da kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin wa ali wa sahbi wa sallam, iya nan kawai ka samu garabasa, kai addu'a wani abin, kuma Allah zai ce wa laka mislahu, kai ma ka shiga cikin rahma Allah. Ya abun yake ganin daman ka ne ka shiga wuta, eh ganin daman ka ne ka shiga wuta. In dai aka jona ka a wannan ka tafi akan abin da ake nufi wallahi tallahi mutum ba dan wuta bane Allah ce mai ke qawlu adada ihadati ilminka adadin ihada na ilminka ma'anahu sallallahu wa sallim alaihi kai salati da aminci a gare shi adada ma ahada bi ilmin qadimi gurgudan abinda ayi kewaye ilimi qadimi wa ma ahada bi ilmin lillahi da abinda ilmin lillahi kewaye la gayata lahu bashi da iyaka kazalika salatu alaihi haka nan salati gare shi wa ala alihi da alaysa was asabi da sabansa la gayata lahu laha ita ma ba ta da iyaka walantaha abadul abidi babu iyaka har abadan abidin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da amince Allah salati ga annabi muhammadu wa ala ali alaysa su shiga wa sahabi sabansu shiga wa sallama da ira taslimin da karin aminci inta wannan ya cika ma'amalahu alaina abinda shauci ja ne rubuta wa sayyidina shugaban mu radiyallahu anhu fi sharhi hadhihi salat daga sharhin wannan salati min hibzihi haka yazo da shi haddansa wa lafazin sa awakhir shawal karshen watan shawal sanata salasa ashara wa mi'at wa alf shekara 1213 shauti ya ne shekara 63 kenan saura shekara 17 ya rasu a shekarar da aka haifi ibn al-araya wannan Sayyidi Umar al-Futi alaidi afkar al-abidi daga hannun mafi kaskancin bayi ila maulahu ga majibancin lamarinsa al-gani al-hamidi mawadaci abun godiya shine wa Ali al-Harazmi shine Ali al-Harazmi bin abin al-arabi burda latafa Allahu bihi Allah ya tausasa masa ani da mu da shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wannan shine karshen saura abinda za mu sake isar da wani badin abu kadan daga cikin ibarat da shauti jani yayi kuma inye yi mukai karatu biyu da shi ya aka gama don Allah da za mu sa wannan littafin rimahu mu karanta tagwayen ga jawahirul maani ga rimahu shikenan masu magana da za su sai su sake mu ji mun faɗi jawahirul maani gurgudan abin da yazo in hadi yazo ana ganin cewa akwai wani gyara a cikin jawahirul maani zamu sake albarka annabi madama Allah ya ara mana rai in kuma ba mu ne zamu yi ba to akwai wanda za su insha Allah Allah ya sa ya zamo wannan khitama ya zamo miskun bijahi rasulullahi kuma wanda Allah ya gane da su ya zamo Allah ya buda musu ko ba komai aka hana ka zagin shojani an kubutar da kai ko ba komai a hana ka yadda kake sharri wa jawahirul maani ka ji abin kuma ba haka bane iya wannan ka kame bakinka ya ishe ka in baka ci Allah ya saka da alheri ba to kai shikenan amma baka sani ba kuma baka sani ba ka dauko ka ce wa zaka yi karatun jawahirul maani ala dawl kitab wa sunnati me ka sani an yi musharraqan ana gabar kayan ma wannan kullun na fada wai zazanin taflawi hadi annahu fawqasara mutumin da ya fada cikin rijiya ne sai yana cewa wallahi tallahi in ba ku kauce ba na duro تجوري جداي تدرو ها جاهل شي yana da dadi eh saboda mutum yana iskancin sai yadda yake so wallahi kansa tsaye ba wanda yake ganin girma saboda bai sani ba amma bai san bai sani ba eh to amma ya dauki kujera kuma na malanta fasadun kabirun alimun matahatikun wa akbar minhum jahil mutanassirq huma fitnatun fil alamin azimatu liman bihi ma fid dini yatamassaku fasadun kabirun malam fasadun kabirun alimun matahatikun a samu malami mai sabon Allah barna ne mai girma amma wa akbar minhu wanda yafi shi bala'i jahilun mutanassirq a samu jahili mai ibada mai ibada amma jahili kaga malami shi malami baya bacewa ya tafi wutar shi kadai bayiwa amma mai kudi zai iya shiga wutar shi kadai mai mulki zai iya shiga wutar shi kadai mai sarauta zai iya shiga wutar shi kadai amma malami ya shiga wutar shi kadai a sai ya jarrana na wallahi saboda haka muna roƙon Allah Allah yake yi bai ya rasulullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir lakillah wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi lazim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين